أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kuma dan buku din munduna sarana ta dan buku ko muna godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya hada mu a cikin wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci wanda yau muna biyu ga watan Zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yana 1438 wanda ya daidai da 24 ga watan August miladiya 2017. Muna miƙa salati da sallama ga manzonmu annabin tsira sallallahu alaihi wa sallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi safarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar tashin kiyama. Bayan haka, bayan kuma gaisuwa irin ta addinin musulunci, insha Allahu za mu ci gaba da wannan karatu na rijalun wa nisa'un haula rasuli sallallahu alaihi wa sallam. Za mu ci gaba daga inda aka kwana, wanda yau insha Allahu ta'ala za a tashi daga kan tarjaman sahabi na farko. Shi ne sahabi na farko a wannan littafi, kamar yadda ya kasance sahabi na farko a musulunci, kamar yadda kuma ya kasance sahabi na farko wanda zai shiga aljanna, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arbahu. Malam ya ce man huwa, wannan tambaya ce aka yi, wane ne Abu Bakar as-Siddiq? Me yasa aka yi wannan tambaya? Saboda da yawa daga cikin al'ummar musulmai sunan Abu Bakar kawai ake ji, amma ba a san matsayinsa ba, ba a san wane ne Abu Bakar ba, wanda mafi kaɗan daga cikin abin da aka faɗa dangane da Abu Bakar aka ce da a ce Abu Bakar ne Siddiq radiyallahu anhu, ba a cikin wannan al'umma yake ba, yana cikin wata al'umma ne, to da ya kasance annabi, da shi annabi ne. Wato ma'ana matsayinsa ya kai matsayin annabta a cikin al'ummomi da suka wuce. To amma tunda wannan al'umma babu wani annabi face manzonmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, to sai ya zamanto ya samu matsayin da yake bin darajar annabtaka, shi ne as-siddiqiyya. To wane ne shi Abu Bakar? Menene sunan shi? Menene laƙabinsa? An gane ko? Yawa, malam ya ce huwa Abdullahi ibn Abi Quhafa yaltati ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi murrah. Me ma'anar wannan magana? Malam yana cewa Abu Bakar Siddiq sunan shi asali shine Abdullah, bawan Allah. Abdullahi dan Abi Quhafa, sunan mahaifinsa Abu Quhafa, koko mu ce kunyar mahaifinsa Abu Quhafa. Amma asalin sunan Abu Quhafa, me asalin sunan Abu Quhafa mahaifin Abu Bakar? Wato Uthman. To kin ga sai ki ce kenan Abu Bakar Siddiq sunan shi Abdullahi ibn Uthman, Abu Bakar ibn Abi Quhafa radiyallahu anhu wa ardahu. To da shi da mahaifinsa sahabbai ne dukansu, mahaifin nashi ma sahabi ne, bal ma kamar yadda malamai suke faɗa babu wani gida a cikin gidajen sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka fi yawan musulunci kamar gidan Abu Bakar. Saboda shi ya musulunta, mahaifinsa ya musulunta, mahaifiyarsa ta musulunta, matarsa ta musulunta, ƴaƴansa gaba ɗaya sun musulunta. Saboda haka gidan Abu Bakar radiyallahu anhu gaba ɗaya musulmai ne. Saɓanin sauran sahabbai, duk wani gida a cikin sahabbai sai an samu wanda bai musulunta ba, sai an samu wanda ya mutu a cikin shirka ko a wato ainihin akan kafirci, to banda Abu Bakar radiyallahu anhu wa arba. To wannan shine sunan Abu Bakar As-Siddiq Abdullahi ibn Abi Quhafa. Malam yace yaltaqi ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi murra, dangantakarsa yana haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato a wajen kakansa da ake ce masa Murra. Idan aka lissafo kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, aka ce shine Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Waye ibn Abd Manaf ibn Kilab ibn Waye ibn Murra. Ina ji shine kakansa na shida, shi Murra din nan. To shi ma Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, in aka lissafo kakanninsa, to idan aka zo daidai wajen Murra din nan, sun haɗe dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kakansa da ake ce masa Murra. An gane ko? To daga nan kuma har zuwa ƙarshe, har zuwa Annabi Isma'il alaihi salam, kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kakan Abu Bakar duka ɗaya ne. Da fatan fahimci wannan ko? To wannan shine abin da ake nufi da wannan magana. Malam yace qala Mus'ab ibn Zubair. Mus'ab ibn Zubair, Allah ya ƙara masa yadda, ba sahabi bane amma tabi'i ne. Mahaifinsa sahabi ne, shine Az-Zubair ibn al-Awwam. Mus'ab ibn Zubair dan uwan Abdullah ibn Zubair kenan. Abdullah ibn Zubair shi sahabi ne, amma dan uwan shi din nan Mus'ab ba sahabi bane, domin an haife shi bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ana ganewa ko? To Mus'ab ibn Zubair yace ajma'at al-ummatu ala tasmiyatihi bis-Siddiq, wato al-ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun hada kai, sun yi ittifaki, sun yi ijma'i akan me? Akan kiran Abu Bakar as-Siddiq da wannan suna as-Siddiq. As-Siddiq, an gane ko? Saboda haka a cikin wannan al'umma gaba daya babu wanda aka san shi da wannan laƙabi sai Abu Bakar. Duk lokacin da aka ambaci wani sahabi, ba a ƙara masa da as-Siddiq, sai shi Abu Bakar kawai. Sai kuma ƴar shi Nana Aisha radiyallahu anha, ita ma ta shahara da wannan laƙabi as-Siddiqatu, ko? Shi yasa ma idan aka ambace ta, wato ita Nana Aisha, sai a ce as-Siddiqatu bintu Siddiq. Allah ya ƙara musu yadda. Da fata ana fahimta. To saboda haka al'umman nan gaba daya sun yi ittifaki akan wato yiwa Abu Bakar wannan laƙabi na as-Siddiq. To shin me ake nufi da as-Siddiq jama'a? Wannan lafazi ya zo cikin Al-Qur'ani mai girma, a cikin suratul Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man yuti'i Allah war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyina siswa was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. Wato bayan Allah ɗan aljanna, duk wanda yake ɗan aljanna ne, wato dole sai ya shiga ɗaya daga cikin waɗannan siffofi guda hudu. An gane ko? Ma'ana duk wanda bai siffantu da ɗaya daga cikin waɗannan siffofi guda hudu ba shi ɗan wuta ne. Annabiyina, annabawa su ne a mataki na farko. To su ne ƴan aljanna na farko. Su ne ƴan aljanna a mataki na farko. An gane wannan ko? Sai suwa was-siddiqina da siddiqai, waɗanda ake ce musu siddiƙai su ne waɗanda suke a cikin al'ummomin annabawa, wato babu wanda ya kai su imani, babu wanda ya kai su jihadi, babu wanda ya kai su daraja in banda annabawansu. An gane wannan ko? To waɗannan su ne as-siddiƙai a cikin sahabban annabawa. Kun san cewa kowane annabi yana da sahabbansa, haka ne ko? To a cikin kowace al'umma akwai siddiq. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa, yace kowane al'umma akwai siddiq, kuma siddiqu hadhihi al'umma, siddiqin wannan al'umma shine Abubakar. Allah ya ƙara masa yadda. Ana ganewa ko? To saboda haka siddiqiyya shine matakin da yake bin matakin annabci, kamar yadda Allah ya jero su din nan. Sifa ta uku ash-shuhada, wato shahidai, waɗanda wato aka salwantar da jininsu saboda ɗaukaka addinin Allah. Sai kuma as-salihin, wato bayin Allah na gari. To kun ga waɗannan siffofi guda huɗu, duk wanda bai siffantu da ɗaya daga cikinsu ba shi ba ɗan aljanna bane. Allah ya sanya mu daga cikin ɗaya daga cikin waɗannan siffofi, ko siddiqai, ko shuhada, ko salihin. Me yasa ban ce ko annabiyin ba? Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake la nabiyya ba'di. Hakan nan Allah subhanahu wataala yana cewa wa khataman nabiyyin. Saboda haka duk wanda yace shi annabi ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan ya kafirta, wannan ya bar addinin musulunci. Kwanan nan akwai waɗansu ifiritai, akwai waɗansu shaytanu da suka bayyana. Wani ya bayyana a Sudan, wani ya bayyana a Niger, kun ji labarin wannan? Wani shi ma ya bayyana a can Senegal. Dukkansu suna kirarin annabci, suna cewa su annabawa ne. To dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa idan a bayansa za a samu maƙaryata wajen mutane 30, dukkansu suna cewa su annabawa ne. Saboda haka waɗannan da suka bayyana a wannan zamani wato jikoki ne na waɗancan da suka bayyana a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai, su Musaylimatul Kazzab da su Al-Aswad Al-Ansi da makamantansu. An gane wannan ko? Saboda haka babu annabi ko babu annabci bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To shi Abubakar ana ce masa As-Siddiq. Me yasa ake ce masa As-Siddiq? Me ya kai shi ga wannan matsayi? Shine nana Aisha radiyallahu anha take cewa, wa ana Aisha radiyallahu anha qalat jaa al-mushrikuna ila Abi Bakr fa qalu hal laka ila sahibika yaz'umu annahu usriya bihi al-laylata ila bayt al-Maqdis. قال او قال ذلك قالوا نعم فقال صدق اني لا اصدقه بابعد من ذلك بخبر السماء غدوه وروحه فلذلك سمي الصديق. الله اكبر. تو كنجي لاباري كنجي دليلن da yasa aka sanya wa Abubakar wannan laqabi kenan, wannan suna as-siddiq. Na Aisha radiyallahu anha take cewa jaa al-mushrikuna ila Abi Bakr, mushrikai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun je wajen Abu Bakr as-Siddiq, suka je suka same shi. Yaushe ne suka je suka same shi? Shine lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da manzon mu sallallahu alaihi wasallam. Shin mun san menene Isra'i da Mi'raji? Isra'i shine tafiyan daren nan wanda aka yi da manzon mu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa ina? Zuwa Baitul Maqdis. Baitul Maqdis a ƙasar Sham. Tafiya ce da Allah subhanahu wataala yayi da annabinsa cikin dare ɗaya kawai, wanda wannan tafiyar a al'ada ana shafe wata biyu uku kan ayishi. An gane ko? To amma Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa ya turo da mala'ika Jibril alaihi salam tare da wata dabba da ake ce mata al-buraq, an gane ko, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake siffanta wannan dabbar, ba ta samun irin wannan dabbar a wannan duniya tamu ba, ce yada'u khatwahu inda aqsa, yace yada'u rijlahu inda aqsa tarafihi, ko yada'u khatwahu inda aqsa tarafihi. Shi ita wannan dabbar wato take takanta, an gane ko, tana taku ne gwargwadon inda take hanga, an gane ko, duk inda hanganta za ta iya kai wato nan ne za ta yi taku, an gane ko, kun ga ba irin takun mu bane. Yawwa, saboda haka ana cewa wannan dabbar al-buraq, akanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau aka kai shi Baitul Maqdis. Daga Baitul Maqdis kuma Jibril alaihi salam ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haura da shi sama, ce fata wallahu Jibrilu fa araja bihi ila samaa, manzon mu sallallahu alaihi wasallam Jibril shi ya dauke shi, kun san shi su mala'iku suna tashi ko ba haka ba, to shi ya dauke shi ya haura da shi zuwa sama, sama ta farko, sama ta biyu, ta uku, har zuwa sama ta bakwai, a daidai wajen da ake cewa Sidratul Muntaha, wanda Allah ta'ala ya bayyana din nan a cikin Suratul Najm, ko ba haka ba, inda Sidratul Muntaha, anan Jibril alaihi salam ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana zuwa da shi wajen, sai Jibril ya tsaya yace to kai ya manzon Allah ka ci gaba da tafiya. Kun san cewa bayan sama ta bakwai akwai wata duniyar kuma, kun san da haka ko, a ai Allah ba a cikin saman yake ba, yana saman sammai ne, domin al'arshin sa yana bisa sammai, yadda rufin gidan nan ya rufe wannan gini, an gane ko, haka al'arshin Allah ya rufe sammai, shine rufin sammai da ƙasa, to shi kuma ya daidaita akan al'arshin sa, kun ga ba a cikin saman yake ba kenan, yana bisan sammai ne, an gane ko, Ar-Rahmanu 'ala al'arshi istawa. Saboda haka bayan an zo sama ta bakwai, Jibril alaihi salam ya zo daidai wajen da ake cewa Sidratul Muntaha, yace to ya manzon Allah, nan ne matsayina ya kai. Sidratul Muntaha shine daidai wajen da Allah yace kar mu ketare, ba mu isa ba, darajar mu ba ta kai mu haura ba, amma kai ya manzon mu sallallahu alaihi wa sallam ka ci gaba da haurawa, sai ka ji maganar Allah, sai ka ji an ce maka dakata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsorata ya ce, ya Jibril zo ka raka ni mana, ce ina wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, ba mu isa mu ketare nan ba. To kun ga wannan dalili ne da yake nuna cewa manzon mu sallallahu alaihi wasallam ya fi mala'ika Jibril daraja a wajen Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya, ya ci gaba da tafiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa har san da nake daidai wajen da nake jin wato motsin alƙalamin nan da ake rubuta wato kaddarori da shi, hatta zahartu li mustawan asma'u fihi sarif al-aqlam sallallahu alaihi wa sallam, anan ne aka yi masa wahayin komai, wahayin salloli 50, sannan aka dawo da su biyar salloli biyar, aka yi masa wahayi daban-daban, fa auha ila abdihi ma auha, Allah ta'ala ya masa wahayin abubuwa daban-daban masu yawa. Ta duka wannan tafiyar fa da aka yi, kwana nawa aka yi? Dare daya kawai, wanda kun ga tsakanin Makka da Madina, tsakanin Makka da Baitul Maqdis tafiyan wata nawa muka ce, wata uku ko wata biyu ake yi, Laraba suka saba yi, amma cikin dare daya aka yi wannan tafiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga nan ƙasa zuwa sama ta farko, kun san tafiyan shekara nawa ne? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tsakanin sama da ƙasa, ina ƙasa yake? Tsakanin ƙasa da sama tafiyan shekara 500, kun ji fa? Ba shekara 50 ba fa, shekara 100 har nawa? 500. Yawa, to hakan nan daga kowace sama zuwa sama ta samarta, an gane ko, tafiya ce ta shekara 500, yanzu na ce ku yi lissafi 500 sau 7 haka ne ko a sau ba ma sau 7 ba sau 8 kenan don daga nan ƙasa zuwa sama sannan daga kowace sama zuwa wata samar zuwa sama ta 7 kunga miliyan 4 500 sau 8 miliyan 4 kenan ko tafiyar shekara miliyan 4 shekara miliyan 4 shine aka yi da manzon Musa sallan cikin dare daya jama'a an gane ko shi yasa da aka yi tafiyar nan da manzon Allah sallan ya dawo cikin dare daya su mushrikai su ba ruwan su ma da tsakanin sama tsakanin kasar da sama a'a wai su tsakanin Makka da Baitul Maqdis tafiyan wata uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo yana ce musu ni fa na ziyarci Baitul Maqdis cikin daren nan na dawo aka ce wannan mutumin ƙaryar taka ta kai haka abinda aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai wannan ƙaryar banzan cewa ma yayi tafiyan da ake yi a shekara miliyan 4 yayi ta a wannan daren ba sallallahu alaihi wasallam malaman tarihi suka ce wannan labari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi garin Makka a wannan yinin haba garin Makka gaba daya ya dau wuta yace wai wannan matsariyaci ne aka ce har san da ma waɗanda suka musulunta suka ridda waɗansu daga cikin su Abubakar baya nan ake yin wannan abun aka ce yawa ai ga mutumin sa ga abokin sa kudda kud wanda shi kullun yana tare da shi yana gaskata shi akan duk abin da yake faɗa ai yanzu ba zai gaskata wannan magana ba bar mu je mu giya mai an gane ko wannan shine abin da Nana Aisha ta faɗa nan tace ja'al mushrikuna ila Abi Bakar mushrikai sai suka je wajen Abu Bakar fa qalu suka ce hal laka ila sahibika shin ka ji abin da abokinka yake faɗa kwa shin ba za ka zo ka ji abin da abokinka yake faɗa ba waye abokinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce yaz'umu annahu usriya bihi laylata ila baitil maqdis yana zaton cewa an yi tafiya da shi cikin daren nan daga Makka zuwa ina zuwa Baitul Maqdis qala Abubakar yana jin wannan magana ko shakka bai yi ba ko tantama bai yi ba an gane ko irin sun kuyar da kai dinnan kafin a bada amsa bai yi ba yace wa qala dhalik kun tabbatar shi ya faɗa haka ya faɗa haka yace qalu na'am suka ce eh ƙwarai fa qala sadaqa yace ai yayi gaskiya ne ba ma sai naje daga wajen shi ba in dai shi ya faɗa wallahi ya wato gaskiya ya faɗa sai me ya faɗa yace inni la usaddiquhu lallai ni ina gaskata manzon Allah bi ab'ada min zalika da labarin da yake mafi nisa akan wannan ce bi khabari sama'i labarin da yake zuwa daga sammai 7 gudwatan wa rauhatan da safe da yamma ina gaskata shi akan irin wannan labari balle kuma labarin abinda bai kai haka ba a tsakanin Makka da Baitul Maqdis an ce wata uku tsakanin ƙasa da sama ta bakwai an ce shekara wato tafiyan shekara miliyan 4 ce ina gaskata shi akan labarin da ya fi wancan me yasa ba zan gaskata shi akan wannan ba Nana Aisha ta ce falidhalika summiya siddiq wannan shine dalilin da aka sawa Abubakar wannan suna as-siddiq waye sa mai kuma jama'a mushrikai ba mushrikai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sa mai wannan suna yace ka siddiqu hadhihi al-umma Abubakar yace siddiqin wannan al'umma babu wani sai shi shine Abu Bakar radiyallahu anhu wa ardahu. To wannan kenan malam yace mauliduhu wato aihuwarsa yaushe aka haifi Abu Bakar ce wulida radiyallahu ta'ala anhu an haife shi Allah madaukaki ya kara masa yadda ba'da maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bayan aihuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam bi sanataini wa ashhur da shekara biyu da ɗan watanni. An gane ko an haife Abu Bakar bayan aihuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da shekara biyu da ɗan watanni. Kuma kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya girme shi da shekara biyu da ɗan watanni, wasu suka ce da wata shida, ma'ana shekara biyu da rabi. An gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya girme shi da shekara biyu da rabi. A wannan kenan kun ga babu rata sosai tsakanin Abu Bakar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam a shekaru. Shi yasa ma tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu wannan ni'ima ta annabci ya kasance tare da Abu Bakar, abokinsa ne. An gane ko amininsa ne tun ma kafin wannan labari ya zo na cewa shi annabi ne. Tun suna ɗan matasa suke hulɗa suke wato ainihin mu'amala. Saboda haka wannan kenan قال الامام النووي رحمه الله تعالى امام النووي الله يجي كنسا يجي وكان من رؤساء قريش ابو بكر يا كسانشي daga cikin shugabannin quraishawa. An gane ko tun a jahiliya kenan, tun a jahiliya Abu Bakar yana cikin shugabannin quraishawa fil jahiliya wa ahlu mushawaratihim yana daga cikin mutanen da ake shawarwari da su. An gane ko yana daga cikin ma'abotan wato shawarwari a cikin wato cikin mutanen Qurayshawa, ma'ana yana daga cikin dattawan su. Wa muhabbaban fihim wato ana son sa a cikin su, ana kaunan sa. An gane ko wa a'lamu lima'alimihim Abu Bakar wato ya fi su sanin wato ilimin dangantaka, shine ma'alim anan. An gane ko ya fi su sanin ilimin dangantaka, ma'ana duk wanda misali bai san kakanninsa da iyayensa ba, idan ya je wajen Abu Bakar ya ce ni wane dan wane ne, an gane ko zai ce ubanka shine dan wane, kakanka shine dan wane, saboda haka kai daga kabilar kaza ne ko danginka daga kaza ne. Abu Bakar yana da wannan ilimi sosai sosai. To kun ga kenan Abu Bakar ba jahili bane tun a jahiliya. Haka ne ko? Ba jahili bane tun a jahiliya. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annasu ma'adin khiyaruhum bil jahiliyyati khiyaruhum bil islam. An gane ko? Wato masu daraja mutane a jahiliya din nan su ne Allah ta'ala ya zaɓe su suka zama masu daraja a cikin musulunci. An gane ko? Saboda haka ba wai haka kawai bane, da wuya a samu daga cikin sahabbai waɗanda wai a jahiliya an san shi da ɓatanci da iskanci da makamancin wani, a dukkansu mutane ne masu daraja, mutane ne masu mutunci tun a ina? Tun a jahiliya. Da wuya a samu wanda za a ce a jahiliya daga cikin sahabbai a jahiliya yana sata, yana yawan shan giya, ya mazinaci ne. Da wuya a samu wannan. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya zaɓe su a cikin mutanen jahiliya ɗin nan, haka ya zaɓe su a cikin musulunci. Muhabbaban fihim wa a'lamu lima'alimihim. Malam ya ce falamma ja'a al-islam, a lokacin da musulunci ya zo, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tallata mai musulunci, asarahu ala ma siwa, sai ya fifita shi akan duk wani addini bayan shi, ya fifita addinin musulunci. Abu Bakar radiyallahu anhu aka ce yana daga cikin ahlul haira. Su wane ne ahlul haira? Ma'ana a jahiliya lokacin da ake bautan gumaka, an gane ko? Ake bautan gumaka, wanda gumakan nan za ku ji mamaki, ba ma wai duwatsu bane kawai ko itatuwa ake bautata musu ba, a mutum zai iya yin gunkinsa daga abincinsa. Abinci ba ɗannan da ake ci, sai mutum ya ɗan yi shi kamar siffan mutum haka, ko siffan wata dabba haka, sai ci wannan shi ne Allah na. In ya ji yunwa kuma ya ɗauka ci. To kun ga jahilcin ya yi yawa, ya kai inda ya kai. Haka ne ko? Aka ce mutum idan zai yi tafiya, tunda wato Allahnsa dutse ne, ba zai iya ɗaukan wannan dutsen ya yi tafiya da shi ba. Sai ce to yanzu zan yi tafiya, Allah na baya tare da ni. Ce to dabilan nan da zan abin nan, da zan yi guzuri da shi, sai ya kwaɓa shi da zuma, in ga zai danko, ko ba haka ba, ya kwaɓa shi da zuma, shi kenan sai ya ɗan yayi shi, ya ɗan gina shi haka kamar siffar mutum, sai ce wannan shi ne Allah na, zai dinga kare ni kafin na dawo kan babban Allah nawa da yake garin Makka. To sai ya kama hanya, in ya ji yunwa sai ya balle hannun ya ce, ya Allah kai haƙuri, in na koma garin Madina ko garin Makka zan yi maka wani hannun. Can an jima in ya ƙara jin yunwa, ya balle ɗayan hannun ya ce, Allah kai haƙuri, zan mayar maka da hannunka in na koma Makka. Can an jima sai ya balle kan, sai Allah kai haƙuri. To kun ga Allah yana jin jiki. Har ya cinye Allah nashi shi kenan. To haka mutanen jahiliya suke. To saboda haka irin wannan wauta da 'yan jahiliya suke ciki, akwai waɗansu bayan Allah a cikinsu wanda Allah ya ba su basira da hankali da tunani, su sai suka nisanci waɗannan abubuwa gaba ɗaya, bautan gumaka da menene da menene, duka suka rabu da su. Amma sai suka kasance a cikin ɗimuwa, idan ku waɗannan abubuwan ba su zama Allah ba, wane ne Allah? Wane ne mahaliccinsu? Tunda kuma babu wani annabin da ya zo musu bayani, ga Allah nan, ga siffofinsa, ko ba haka ba, ba a ganin shi, shi ne ya yi halitta, kaza kaza. Su dai suna ganin halittun nan, sun san cewa halittun nan ba su suka halicci kansu ba, amma wa ya halicce su? To Abubakar yana cikin waɗannan mutane ahlul haira kafin zuwan musulunci, wanda waɗannan ahlul haira ɗin, waɗanda ma'ana suna cikin ɗimuwa, ma'ana ba su gane, ba su san me ya dace a bautata masa ba kafin musulunci. Lokacin da addinin musulunci ya zo, addinin musulunci yana zuwa ya yi musu bayanin ga Allah, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, nan take suka rungumi addinin Allah, suka rungumi imani da Allah. To Abubakar yana daga cikinsu. An gane wannan ku? Na'am. Wanda daga cikinsu akwai wani mutumin da ake ce masa Sa'id ibn Zaid. An gane ko? Zaid ibn waye ne? Wani dai ana ce masa Zaid. Ba Zaid ibn Sa'id ba. Shi wannan karara yake fitowa ya giya wa mutanen Makka, ce ku mutanen Makka, ni fa bana bautatawa gumakan nan naku fa, ina bautan Allah ne da yake sun san Allah. An gane ko? Sun san sunan Allah. Kace ni Allah ne ke bautatawa, amma shi kuma bai san ya zai bautan ga Allah ba. Sallah ne, azumi ne, duk ba a shar'anta su a lokacin ba, wanda da su ake bautatawa Allah, tasbihi da hailala da makamancinsu, wanda su ne ibadar wato harshe, duka waɗannan babu su. Amma shi dai yace to shi dai ya tsaya ya fuskantar da fuskarsa zuwa ga Allah, amma bai san ya zai bautata wa Allah ba. Shi yasa manzo Allah kuma ya rasu kafin annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san shi a garin Makka, amma sai ya rasu kafin zuwan musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida masa da aljanna, yace shi dan aljanna ne, tunda bai bautata wa gumaka ba, kuma ya nuna ya barranta daga bautan gumaka da duk wani baicin Allah subhanahu wataala. Haka ne ko? Na'am. Saboda haka ya tabbatar da wato ainihin tauhidi, duk da cewa bai san yaya ake gudanar da ibada ba. To saboda haka Abubakar Siddiq yana daga cikin waɗannan wato ahlul haira, addinin musulunci yana zuwa suka karbe shi, suka rungume shi nan take. Shine anan malam yace falamma jaa al-islam asarahu ala ma siwahu, ce wa dakhala fihi akmala dukhul ya shiga cikin addinin a wato da cikakken shiga ma'ana ya shiga cikin addinin musulunci gaba daya bai shakka ba bai kai kawo ba an gane ko bai yi wani tunani ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa yace babu wani wanda na taba masa maganar musulunci ma'ana cikin sahabbansa kenan yace face sai yana da wato tunani wani tunani daban ma'ana sai ya duba al'amarinsa yace banda Abubakar yace ina cewa ga musulunci fa yace na karba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma bai ma gama bayani shi ba shi ya Abubakar gashi fa abin da yake faruwa Allah ya ce ni annabi ne kuma Allah shi kadai ne shi ake bautata masa yace ya manzon Allah ya ake fada a shiga wannan addinin sai kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan bai gaddama ba bai tamtama ba bai shakka ba wanda kuma haka Allah subhanahu wataala yake son mu mu shiga cikin addinin nan da dukkanin zukatanmu kar mu raba zuciyarmu udkhulu fi silmi kafa to wannan kenan to sai wata gabar malam yace istiqamatuhu fil jahiliya istiqamatuhu istiqamar Abubakar fil jahiliya me ma'anar istiqama shine tsayuwa tsayuwa a waje daya an gane ko daidaituwa a waje daya ma'ana akan musulmi wato ma'ana akan aikin alheri tun a jahiliya qalat aisha nana aisha radiyallahu anha tace wallahi ma qala abubakr shi'ran qat fi jahiliyatin wala islam yace na rantsa da Allah Abubakar bai taba yin waka ba a jahiliya ko a musulunci wani irin waka ake nufi waka dai irin na wanda ake tsarawa an gane ko ba wai waka na kide-kide da rereye ba a wanda ake tsarawa ne da wake ko bai taba yi ba ma'ana ba daga cikin mawaka wanda larabawa sun shahara da waka ko da wake-wake tun a jahiliya ko ba haka ba kamar yadda kuke yi a makarantu akwai shu'ara'ul jahiliya ko mawakan jahiliya akwai ashabul mu'allaqati sab'i wato waɗanda wato suke da wasu waƙoƙi su bakwai ne akwai su umrul qais akwai su ankara ibn shaddad ga sunan daban-daban ko to Abubakar baya cikin waɗannan ba a san shi da waka ba da yin waka ba na'am wancan ne yake zaune ce walaqad taraka huwa wa Uthman shurbal khamri fil jahiliya walaqad taraka huwa wa Uthman shurbal khamri fil jahiliya nana Aisha tace hakika Abubakar da Uthman Allah ya kara musu yadda wane ne Uthman anan mahaifinsa ne eh yawa Uthman ibn Affan shi ake nufi anan yace da shi da Uthman ibn Affan sun bar shan giya tun a jahiliya ma'ana ba su taba shan giya a jahiliya ba kun ga wannan istiqama ne ko ba haka ba mutumin da aka ce a jahiliya lokacin da ma ba a ce shan giya haramun ba baya shan giya ya haramta wa kansa shan giya ya kuka gani a musulunci kuwa babu shakka zai ji kowa ne santar giya saboda haka Abubakar da Uthman ba su taba shan giya ba la fil islami wala fil jahiliya ba su taba shanta a jahiliya ba su taba shanta a musulunci ba wa qalat haka nan na Aisha tace laqad kana harrama abubakr al khamra ala nafsihi fil jahiliya abubakar ya haramta wa kansa shan giya a jahiliya kuma nan Aisha ta fada a wani littafin to a wata riwayar dalilin da yasa Abubakar ya haramta wa kansa shan giya an gane ko ga dalilin nan kamar haka tace wata rana Abubakar ya taho akan hanya sai yazo ya tarar da wani mashayen giya, ya sha giya, ya bugu, yana cikin maye, wannan mutumin sai ya zo ya zauna a daidai kan wani, ya zo ya zauna a wajen wani, Allah ya karrama ko wajen kashi haka, an gane ko da aka yi a kan hanya. Ce wannan mutumin da ya zo ya zauna a daidai wajen kashin, sai ya ɗebi kashin da hannunsa, kashin mutum fa, ya ɗeba da hannunsa, sai yake kaiwa daidai wajen hancinsa, sai ya ji, wai sai a lokacin ne ma yake jin warin kashin, sai ya ji warin sai ya nisantar da kashin, yana da wari, sai sake kawo matso da shi daidai wajen hancinsa, yace abin da yake yi kenan wannan mutumin. Abubakar ya zo ya tarar da shi, yace kai wannan mutumin da yana cikin hankalinsa da ba zai yi wannan abin ba, kuma me ya kai shi ga aikata abin da yake yi saboda buguwa da shan giya. Yace wallahi ban zan taba shan giya ba. Daga nan ne Abubakar radiyallahu anhu ya haramta wa kansa shan giya. Kun ga kenan, tun ma kafin Allah ya haramta mai, ya haramta wa kansa. To kun ga wannan shine istiqama, wanda ya kasance haka halinka yake tun a jahiliya, ya kuka gani a musulunci, shi yasa ya fi kowa miƙewa, ya fi kowa tsayuwa a cikin musulunci. Akwai hadisin da ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari, aka ce Sayyidina Abubakar yana da wani bawa, wannan bawan nan Abubakar yakan aike shi ya je ya yi dako, an gane ko, ya yi dakonsa sai ya kawo Abubakar kutsan dakon da ya yi, tunda bawansa ne ko ba haka ba, yawwa sai kawo, wannan shi ne aikinsa, kuma wannan shi ne task da aka sa masa, wato ya rinka yi, Abubakar ya sa mai ya rinka yi. Wannan bawa ɗin yake cewa wata rana sai na shiga kasuwa, na nemi aikin dako, na nema ban samu ba. Ce kuma ba na son na koma wajen Abubakar ba tare da kuɗin dakon nan ba. Ya ce sai wani mutum ya zo ya same ni a hanya, ya zo ya tambaye ni ya ce, shin ka iya tsafi kwa? Ina son ka yi min wani tsafi da Allah na biya ka. Wannan mutumin ya ce, wannan bawan ya ce, na iya. Saboda me? Saboda ya samu kuɗi. Ya ce, ban iya tsafi ba, amma kuma sai na amsa mai cewa na iya tsafi, na ɗan yi mai wa'ansu dabara haka, an gane ko na yaudare shi, ya tafi, ya ba ni kuɗi ya tafi. Ce sai na kai wa Abubakar wannan kuɗin. Abubakar ya sayi abinci sai ya ci. Ya kyale Abubakar ya ci abincin nan, sai yake giya mai ya ce, Abubakar, ka san abincin nan, kuɗin abincin nan ka san daga me na samu kuwa? Ya ce, wallahi na yaudari wani mutum ne, na ce na iya tsafi, na yaudare shi ya bani kuɗi, shi ne a wato wannan kuɗin da ka sai abincin nan da shi. Aka ce a nan take Abubakar radiyallahu anhu ya cusa hannunsa a bakinsa sanda ya amayo gabaɗayan abin da ya ci. Ce shi ba zai ci haramun ba. Wannan tun a yaushe kenan? Tun a jahiliya fa, tun a jahiliya. Kun ga yadda bayan Allah suke, wanda ma ba su san hukuncin Allah ba a lokacin kenan, yadda suke gujewa cin haram a wannan lokacin kenan. Musulunci ya zo, suka tsaya suka yi istiqama akan musulunci. Yaya ga mu da muka san musulunci a yanzu, muka san haza halalun wa haza haramun, mun san ga halal nan ga haramun nan, har ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana wata alama a zuciyarmu, duk wani abin da ma ba mu san cewa haramun bane, idan mun zo yinsa ko mun zo cin wannan abin, zuciyarmu sai ta yi mana fada, sai ta dan kai ka, sai ta tsosa, wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi an-nas, duk wani abin da wato ka ji wasu wasin yinsa, ko da a ce baka san hukuncinsa ba, baka san ajin wata fatawa wato akan wannan abin ba, ka ji zuciyarka ta sosa, ka ji cewa ba za ka iya yin wannan abin a gaban mutane ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abin zunubi ne, laifi ne, ka bari. To Allah ya sa mu dace. Malam ya ce islamuhu, ina jin a nan za mu tsaya insha Allah, islamuhu musuluncinsa, yaushe Abubakar ya musulunta. Ya ce an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace qala Abu Bakar Abu Bakar Allah ya kara masa yadda yace alastu ahaqqan nas biha ay al-khilafa alastu awwala man aslama alastu sahiba kaza alastu sahiba kaza Abu Bakar radiyallahu anhu kamar yadda yazo cikin sunan Tirmidhi yake fadin waɗannan maganganu wato wani sabani ya samu tsakanin shi da sahabbai wato bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake nuna musu matsayinsa a cikin musulunci kun san idan mutum yana tawaru'i yana nuna shi ba komai bane ba kaza bane wa'ansu mutane sai su dauka din eh haka ne shi ba komai bane to a daidai wannan lokacin dole ka fito ka bayyana matsayinka ce ba ni ne kaza ba ba ni ne kaza ba to irin wannan ba zai zama wato laifi ba an gane ku musamman ga wanda bai san mutuncin mai mutunci ba bai san matsayin mai matsayi ba bai san darajar mai daraja ba to shine Abu Bakar yake giyawa waɗannan sahabbai fa wata kila waɗanda suka musulunta daga baba wata kila waɗanda ba su dade da yin rayuwa da shi ba yake giya musu yace alastu ahaqqan nas biha shin ba ni na fi cancanta da khilafanci an gane ko ba ni na fi cancanta da khalifanci bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda me yace alastu awwala man aslama shin ba ni na farkon wanda na musulunta ba waye fi ni cancantar khilafan nan domin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kun gane ko akwai abin da ya faru abin da ya faru shine ana jin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kun san al'amarin shugabancin nan bala'i ne nan take kun san sahabbai sun kasu kashi biyu akwai an Madina akwai an Makka ko an Madina su ne anfar an Makka kuma su ne Qurayshawa wato ma'ana waɗanda suka yi hijira su ne almuhajirun to a lokacin da zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan take sai shugabannin ansar suka je suka hada kansu a wani waje suka ce to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu abinda za a yi shugabanci biyu za a zabi shugaba ya zama shugaban musulmai daga bangaren an Madina a zabi shugaban musulmai khalifa kenan fa daga bangaren muhajirun an taba yin sarki biyu a gari daya a duniyar wa an taba yin sarki biyu ma'ana mallakar duniya Allah ta'ala yana cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah lafasadata da a ce akwai sarauta biyu da ake sarautan sammai da ƙasa an gane ko yace da sammai da ƙasan nan sun dalace da sun baci saboda me saboda da wannan Allah zai ce ayi kaza wannan Allah ya ce a ba za a yi ba daga nan kuma sai a kama fada tsakanin alloli su wa za su ji jiki idan sarakuna suna fada talakawa su za su ji jiki Allah ya kiyaye to saboda haka ba a yin haka a musulunci a ce an samu shugabanni biyu wannan ba zai yiwu ba kuma khilafa ba wai kananan shugabanci ba haka suka yi sai Abu Bakar da Umar waɗanda suke manyan muhajirun dinnan sai suka ji labari a nan take suka tashi suka ce a wannan al'amarin fa in muka bar shi a haka to za a samu fitina za a samu wato baraka a sahun musulmai sai Abu Bakar ya ce ku tashi mu je wajen ansar din Abu Bakar da Umar da su Abu Ubaida suna zuwa wajen su suka zaunar da su su Sa'd ibn Ubada su ne manyan ansar din aka zaunar da su yaya wai me kuke cewa ne yace ai minna amirun wa minkum amirun za a samu amirul mu'minina daga wajen mu a samu amirul mu'minina daga wajen ku Abu Bakar yace a ba za a yi haka ba da Umar ya tashi zai yi magana Abu Bakar ya dakatar da shi kun ga shugabanci kenan al'amarin shugabanci da kuma cancanta mutum ya zama yana da cancanta yayin shugabanci wannan ba abu bane da ake wasa da shi ba a'a in ka san cewa lallai zaka iya shugabanci dole ka tsaya kai Umar yake cewa na so na yi magana, na riga Abubakar magana. Abubakar ya dakatar da ni. Shi kai Umar zauna. Yawwa. Domin Abubakar shi ya cancanta yayi sallan wato ma'ana ya zama shugaba. Shi Umar ba wai yana opposite din Abubakar bane. A'a, shi ya so ya tashi ne ya bayyana falalan Abubakar. Yace domin na kullaci wata magana a raina, bana son Abubakar ya riga ne fadin wannan maganar. Kun gani go? Ce na so na giya musu hujjoji da dalilai da suke nuna cewa Abubakar shi ya cancanci ya zama khalifa. Sai Abubakar ya dakatar da ni. Yace amma da Abubakar ya tashi ya dinga maganganu, ya dinga kafa hujjoji da dalilai, yace ni ma sai na gamsu cewa eh lalle ya gamsar da waɗannan mutane. Shine Abubakar daga cikin abubuwan da ya faɗa yake wannan magana, yace alastu ahaqqan nas biha ay al-khilafa alastu awwala man aslama, yace ba ni ne nafi cancanta na zama khalifa ba ni bane farkon wanda ya musulunta, ce alastu sahiba kaza, ba ni bane wato nayi abu kaza ba ni ne nayi abu kaza ba. An gane ko? Domin kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ma san da ya tara sahabbai gaba daya, yace ya ku sahabbaina babu wani daga cikinku da ya taba mana wani alfarma face mun ga mun biya masa abin da yayi mana. Yace face mutum daya kawai shine Abubakar. Yace Abubakar kawai shine yayi mun abin da har yanzu ban san abin da zan saka masa rishi ba, sai dai kawai sai ranar lahira. Abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan kafin ya rasu. To kun ga kenan anan akwai wanda yafi Abubakar daraja, har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan maganan fa gab da mutuwar sa ne fa a satin da zai rasu ne yake wannan magana, ya tara sahabbai gaba daya, yayi wata magana ma yayi wata wani karin magana sahabbai gaba daya babu wanda ya gane sai Abubakar. Sahabbai aka yi gumma ana kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abubakar ya fashe da kuka. Abubakar ya fashe da kuka. Sai mutane suke cewa ku duba wannan dattijon fa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari, na ba mu labarin wani annabi ko wasu al'ummomi da suka gabata. Shi kuma yana kuka. Labari kawai ba. To ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin kansa ne. Su ba su gane ba, Abubakar ya gane. Abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin yace wani mutum ne, kun gani ko? Kamar ba shi bane. Yace wani mutum ne Allah ta'ala ya bashi zabi tsakanin abin da yake wurin Allah da abin da yake wurin mutane, sai ya zabi abin da yake wurin Allah. Abubakar sai ya gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rufin kai shi ne. Shi aka yi mai wannan zabin tsakanin abin da yake wajen mutane, ma'ana ya ci gaba da zama da zama tsakanin mutane ko kuma a dauki ransa ya koma ga Allah. An gane ko? Sai ya zabi abin da yake wurin Allah. Shikenan Abubakar ya fashe kuka. Yana sai cewa fadaina ka bi abaina wa ummahatina, mun fashe ka da iyayenmu, ubanninmu da uwayenmu ya manzon Allah. Yana ta kuka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai fashe kuka. To anan ne yake fadin falalan Abubakar. Yace gaba ɗayan ku nan babu wanda ya taba mana wani abu na alfarma, mun ga mun biya shi face Abubakar. Shine kawai Allah ta'ala zai biya shi abin da yayi mana. Sai ce idan na mutu gaba ɗayan kofofi da ake shigowa masallaci na rishi a taushe waɗannan kofofin, ko kuma taga tagogi a taushe wannan tagogin banda tagar Abubakar. Haka aka yi kuma. An gane ko? To wannan shine falalan Abubakar. Kun ga anan da yace alastu awwala man aslam, shin ba ni ne farko wanda ya musulunta ba? Kun ga wannan ya nuna cewa Abubakar shine farko wanda ya musulunta. Domin abin da yake faruwa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce kai annabi ne, ka zama manzon Allah. An gane ko? Kai musulmi ne. An gane ko? Kuma zaka fara yada da'awar musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga da wa zai fara? Da mafi kusancin mutane da shi. To akwai abokin amininsa shine Abubakar, akwai matarsa ita ma mafi kusan mutane kenan da shi. Haka ne ko? akwai yaron gidansa shine Ali radiyallahu anhu, akwai kuma bawansa shine Zaid. Na mutane hudu kenan, wannan mutane hudu sune suke sune mafi kusan mutane ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka ce ya fara kira. Yanzu da wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai soma da matarsa wanda suke gida daya kullum, ko da amininsa wanda suke tare da shi a waje, ko ko kuma a da wannan yaron Ali ibn Abi Talib, ko da Zaid, da wa zai fara? Malamai suka ce ya fara da Abubakar, shine amininsa. Wasu suka ce a'a, ya fara da wannan yaron ne, saboda yana ganin wannan yaron mai hankali ne, domin musulunci kuma abu ne da ake son idan ka karba ka koye shi, ba ka je kana yayatawa ba. Ko kuma a in ma za ka bayar ga wanda shi ma an san cewa zai koye abin. An gane ko? To yanzu gashi waɗannan mutane, mace ɗaya a cikinsu ita ce Nana Khadija radiyallahu anha, shi ita ma tana da wannan amanar da za a iya ba ta musulunci ƙwarai da gaske. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bi ya ba waɗannan mutane hudu musulunci, suka runguma suka karɓa gaba ɗaya ba wanda yake a cikinsu: Abubakar, Nana Khadija, Ali ibn Abi Talib da Zaid ibn Haritha, baban Usama ibn Zaid. Ko? Na'am. To amma tsakaninsu su hudun nan ba a san wa ya riga wani shiga musulunci ba. Ba a san wane ne aka riga tallata mai addinin musulunci kafin ɗan uwansa ba. Saboda haka Abubakar a nan dai ya tabbatar cewa shi ne farkon wanda aka tallata mai musulunci. To Imam Suyuti a nan ya ce wa qila awwalu man aslama Ali. Wasu malamai kuma suka ce a ba Abubakar ba ne farkon wanda ya musulunta, shi ne Aliyu. Wa qila Khadija. Waɗansu malamai sun ce a Nana Khadija ce farkon wato wacce ta musulunta. Wa jumi'a bainal aqwal. Sai malamai suka harhaɗa waɗannan maganganu suka tara su bi anna Aba Bakrin awwalu man aslama min ar-rijal. Wato kowannensu shi ne farko, amma bara a rarraba. Suka ce Abubakar awwalu man aslama min ar-rijal, shi ne farkon wanda ya musulunta daga cikin wato maza, manya maza. An gane ko? Wa aliyun awwalu man aslama min as-sibyan, aliyun kuma shi ne farkon wanda ya musulunta daga cikin ƙananan yara. Domin aka ce lokacin da ya musulunta ma yana ɗan shekara 7, wasu suka ce yana ɗan shekara 11. Kun ga dai yaro ne. Haka ne ko? Ce wa Khadija awwalu man aslamat minan nisa, Nana Khadija ita ce farkon wadda ta musulunta a cikin mata. Wannan tantan ko tantama babu. Haka ne ko? Wa awwalu man zakara hadha aljam'a al-Imam Abi Hanifa, farkon wanda ya ambaci wato wannan magana da aka faɗa na hada waɗannan mutane gaba ɗaya su zama kowannensu shine na farko a musulunci, amma a rarraba: bangaren maza Abubakar, bangaren yara Ali, bangaren mata Nana Khadija, bangaren bayi kuma Zaid ibn Haritha. To Imam Abu Hanifa Allah ya ji kansa da rahama shine farkon wanda ya fara tattara waɗannan maganganu. Fata an fahimci wannan ko? To insha Allah, saboda lokaci za mu tsaya a nan. Abinda muka faɗa daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladansa, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana basira da fahimta da ilimi mai amfani. Abinda kuma muka yi kuskure, Allah ta'ala ya yafe mana, Allah ya gafarta mana. Hadha wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.